a directive from the Uganda all police officers deployed to VIPs, political and public office holders.
Tsofeta General na 'yan sandan Najeriya kenan, Alhaji Ibrahim Idris, ke baiwa kwamishinonin 'yan sandan kasar umarnin janye dukkan 'yan sandan da ke samar da tsaro ga masu riƙe da makaman siyasa a kasar, da ma sauran manyan mutane, duba da matsalar tsaro da kasar ke ciki a halin yanzu. Wannan umarni na janye 'yan sanda ya kunshi hadda jami'anmu da ke gadin manyan masu masana'antu, manyan kamfanonin mai na ƙasa da ƙasa, da ma sauran manyan mutane, kuma dole ne a bi wannan umarni. Ko a baya dai, sai da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bada makamancin irin wannan umarni, to ko ta wace fuska masu sharhi kan sha'anin tsaro ke ganin wannan umarni? Shuaibu Mungadi na bin diddigin al'amuran 'yan sanda a Najeriya.
Shugaban hukumar dauka da horon da daukar 'yan sanda, hukumar 'yan sanda ta ƙasa, wato Mike Okiro, wato ya taɓa ba da wani bayani mai ban hirgita ga 'yan Najeriya. Ya faɗi adadin 'yan sandan Najeriya kusan 370 da wani abu ne. Ya ce amma fiye da 150 ba aikin 'yan sanda na al'ummar Najeriya suke ba, an harhaɗa su ne da waɗansu manya-manyan mutane masu hannu da shuni a Najeriya waɗanda su suke ma'aiki. Kaga 'yan sandan dai ana kukan cewa ba su isa ba tun farko, kuma an kwashe fiye da rabinsu, an baiwa waɗansu mutane 'yan ƙidayayyu a cikin ƙasa domin su tsare rayukansu, an ƙyale sauran talakawan Najeriya. To yanzu an samu wani ɗan sanda da aka haɗa da wani babban mutum, wato wanda ya yi ɓatan dabo, kuma babban mutumin da aka haɗa su har yanzu bai iya kawo inda ɗan sandan yake ba, kuma ɗan sanda ba ta yi ma iyalan wannan ɗan sandan bayani inda rayuwar ɗan uwansu yake ba. Wannan abu ya zama abin zargi ƙwarai ga al'ummar Najeriya. Ina ganin wannan ɓatan dabo da ɗan sandan ya yi shi ya jawo shi, wato Ibrahim Idris, ya bada wannan umarni.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda 'yan sandan za su tunkari wannan umarni na shugabansu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.